masu taurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gumma mun tashi lafiya
lafiya kalau alheri da fatan kuma kuna lafiya
muna nan kalau ai ka ta da liki ka ta da liki da wannan bayanin na makon da ya shige kan sana'o'i da ayyukan jama'a ka ta da gagarumin muhawara a dandalin mu na sada zumunta Facebook
ai wannan bayanin nan akwai hikima tattare da wannan abu
ai wani yake kai duk wanda ya rubuta wannan ya girfin tunani wani kuma yana cewa yace a shi bai ma ga abin dariya ba a cikin nan kun rere na sana'o'in mutane
iko Allah
amma an yi ta bawara an yi ta cin dariya to za mu yi gaisuwa ga kaɗan daga cikin dimbin waɗanda suka yi shari akan wannan bayani da muka kafa a shafinmu na sada zumunta. Kafin nan baba abin kirki ya same mu.
Masha Allah.
Saboda haka a yau din nan zamu bude wannan babu ne na gaishe-gaishe kafin mu.
Gaskiya magani a kwabe mu.
Yawwa to abu da mu da kanmu zamu faro a cikin gida abin alheri ya same mu a cikin mu da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya.
Masha Allah.
Shi Alfonso.
Alfonso Okor Igwe.
Yawwa, yau din nan za a nada shi ya shiga kungiyar jaruman tsarkaka mulumba ta ɗarikar Katolika a yau din nan. karamawa ne ko kuma matsayi zan ce da ake ba wannan da tigon ecclesia dai
aka wato an dauka kaya matsayin sa a can mu jama'ar da yake cidan
wadanda aka yadda da tafiyar su da ayyuka da suke na jin kai da taimakawa harkokin jama'a haka din nan yau ake yin wannan gagarumin biki to za a yi ne a garin insu na karbar hukumar ihe ne a Umabo na jihar Imo Allah ya sa muna ta wannan
sai alheri alheri wannan abu ni gaskiya bai zo min da mamaki ba saboda ko a magana za ka yi magana da Alfonso
Alfonso
ka sani wannan da tije ne sosai
sannan
kuma kin ji sunansa Okoro Igwe Igwe Masarauta ne
Igwe Kedu Kedu Maka Kedu Maka
haka ne ba
Taito
Adamma eh haka ai
muna kawo
to muna ce ka burda Alfonso
Allah Allah ya ka zuku Allah kuma ya ƙara daukaka ya kuma sa a wannan matsayi da aka baka ya ƙara
mai kuzari na aiki da aka yi da yasa aka bashi
Allah ya gama da jama'a lafiya
amin 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 ga Alhaji Faridu Ibrahim Abu Salga sarkin gurmawan ku ma suke da mazaunin nan New York a nan Bronx wanda ya samu karuwan wato kyautar yaya ɗan biyu da Allah ya bashi
wanda
matarsa Hajiya Nura Bunƙasa ta haifa mata yara tagwaye namiji da mace wanda an riga an musu suna ajiya an yi ma namijin suna Ibrahim da kuma Amina ita ce ta mace an yi a Bronx da kuma gidan sarkin gurmawa da ke Alaba a Kumasi to Allah rayu Ibrahim da Amina wanda kuma wato ya bada wannan sako Mallam Aminu mai gaskiya na gidan rediyon Zuriya FM ya ce duk dangi ana musu gaisuwa da wannan abin alheri da ya same su musamman ahalin gidan Mallam Husaini da gidan Mallam Ladan Ciroma da gidan Alhaji Ibrahim sarkin gurmawa da gidan Alhaji Bukar kin ga an samu namiji na mace kin samu ɗaya na samu ɗaya ke
dangana ga na baba mun raba fada
yawa
mun an raba fada shike na
Allah ya raya ba rigima
to bari kuma mu ci gaba da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci kamar yadda muka alkawata bari mu faro daga wannan dandalin mu na Facebook duk da yake dai waɗanda suka yi tsokaci gaskiya suna da yawa amma a guji da bari mu ambaci sunayen waɗanda za mu iya mika gaisuwa da kuma fata an tashi lafiya duk da dai ba inkiya to muna gaida Nasir Sale Babaye da Abba Sani Muhammad sai Abubakar Wai Musa da Muhammad Gali Mutadda a Saunawi to fa Muhammad Gali Mutadda a Saunawi ko ina ne da ni kafin ka za a ce kai da yake kai Kumasi ne za a ce an Kumasi ne
ako eh haka ne an Kumasi yu algani yu
so shine wannan
a Saunawi yu
sai kuma Ibrahim Ilyas Ali da Ali Kabiru Highlanders da Ilya A Labbo gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Imam Yahaya Soja Uba Adamawa sai Ilya A Labbo da Adamu Babaski gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Saminu Memai Gadan Sa'al Tafawa Balewa
zuwa
bari ya huce zuwa ga Usaini Dangote Karasuwa da
Karasuwi yake nan
da Nasuwa Ahmed Said da Babandi Muhammad Bande sai kuma kin Malam Bazataku. Gaisuwa rabari huce zuwa ga Habiba Hashim Habibu da Gambo Abdullahi, sai kuma Yunusa Joshua da fatar an tashi lafiya. Waɗannan duk waɗanda suka yi tsokaci ne akan wannan labari da muka kafa a dandalinmu na Facebook, kamar yadda nake suna da yawa kwarai da gaske.
Haka ne. To ni ma ta bangare na wannan gaisuwar abar ya huce ta fito ne daga Abubakar Maiduya Azare, yace ina gaida Yahaya Danno Azare da Abubakar Muhammad Kasuwar Kaji Azare da Ali Hadin ban sani ba ko hadin kai ne ko hadin kari ne, direban BRC FM Azare da kuma Yawale Sani ta kai da kaka Alhaji Abubakar Gursuma da Masar da Isa Bakanikin waya da kuma Umar Abdullahi Gambaki da Abubakar Kawo Girgir da Abubakar Kawo Kurum Surutawa da Daziru Mai Nika Suratawa. Sai kuma gaisuwa a bayyana wuce zuwa ga Sanusi PZ cikin kasuwar Jalingo da Muhammad Shehu Maraban Kuni da Isiyaka Maigoro Wulio Gusol da shugaban matasa Sule Baban Benson Taylor Taraba da kuma Samuel Agure Nulge sakataren mutum biyu Gasol.
To muna kuma mika gaisuwa a bare huce zuwa ga Tijani Alfa da Usama Abdullahi, sai Zakariya Sa'adu da Babawo Mato Mai Addu'a, sai Abubakar Dan Fulani Tungan Wasga. Gaisuwa a bare huce zuwa ga Muawiya Tanko Labaran da Prince Jamilu da kuma Ahmed Ibrahim. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Nura Abubakar Gidan Abba. To kaɗan kenan daga cikin ɗimbin waɗanda suka aiko mana ta hanyar Facebook. Bari kuma mu waiwayi masu aiko mana gaishe-gaishe ta hanyar email. Bari mu fara da Yakubu Abdullahi Dambam, wanda yake mika gaisuwar fata alheri zuwa ga Alhaji Mustapha Shamado. Bari kuma mu koma waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar email. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Yakubu Abdullahi Dambam da Alhaji Mustapha Shamado, sai Honorable Baballe Abubakar da Ibrahim Baba Usman Sadaukin Misau. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Umar Musa Dambam da Bala Muhammad Dambam da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhassan Abubakar Bebeji a birnin kuma suke nan tare da uwar gidansa wato Shafiya Usman kenan. Muna mika muku gaisuwar abar ya huce da kuma babban dan kwangila ko kuma babban contractor, shine Alhaji Abubakar Alhaji Kabiru Shadis mai gina ainihin babban masallacin Juma'a na kuma suke nan. Wato manya sun ce idan yaro ya iya wanke hannu to za a ci abinci da shi. Shajiz dai ya nuna ma duniyar kuma su cewa ba 'yan kasar waje za su iya yin manyan gine-gine ba. Shajiz ya yi wannan aiki kuma Sarkin Zango ya ce yana mika mai gaisuwa ta musamman na wannan babban aiki da yake yi. Allah ƙara mai hazaka, mu kuma muna taya shi murna na wannan aiki da yake yi.
To madalli, to bari mu mika gaiso a bari ya huce ta shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno Alhaji Umar Mai Hula Askira, ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai mai martaba Sarkin Askira Alhaji Dr. Abdullahi Ibn Muhammad Askirama na uku da Muhammadu Gadar Malam Mamman Kaduna, sai Comrade Tasu Iliyasu Magami da Malam Shu'aibu Mai Gyaran Rediyo Askira da Victor Mai Kemis a Askira, sai Tela Yahaya Yuka da Malam Idiya Mai Computer Center da kuma Alhaji Abdu Yuguda Askira. Da fatar an tashi lafiya.
Oh, Silizia Onye mebe di na nigo Oku mwali boy ka di je Silizia wolo Mwenye mwete nege nege Onye mebe di na nigo Oga jama kawe di na nigo Oga jama kawe di na nigo
Ma yau wani labari ne muka samu cikin labaran da aka aika mana a shafinmu na sada zumunta
na Facebook ko
kashin wannan shiri na abare huce Dauda Afan unguwar Jaji Fataskum ya aika da wannan labarin na goma ya ba da sunan sarkin amma ni dai bazan faɗi sunan sarkin ba wanda ta katama wani sunan sarkin ne da gaske
kini ko Allah
ta katama
haka ji
wani sarki ne da gaske
eh ka a kira
ku wai yace wai an yi wani sarki ne bazan ci a garin su ba kar a ce kuma can jaji
ka sarki eh in kin ci a garin su ko da baki ambaci suna ba ne kin nuna waye
to an yi wani sarki ne inji Dauda bin Afan wai sarkin ba yana da tsogo ne na kin kari mu ko wa gare shi hadin zai bambaro kankam yake ne wai yace ko ruwa bai badawa in ga abu ta tashi ne in an yi baki ma ba za a ba su ruwan sha ba to zan nan sarki
kwanci roki
ne yawa sai ya kira a cikin abidan shi a fada wai yace wani ya nemo mishi kare raman ne kuma dogo ya je so mishi kare raman ne kuma dogo sai dogari yace yace sarki to me yasa yake son a so mishi ramamman kare shi ko dogari ya tafi ya nemi kare ya ta neman ya dauki lokaci yana neman
rabon mai
kanjamamman kare da ya gani sai ya wuce duk wani kanjamamman kare ya je nemo kare bulbul mai kiba sosai ya kawo ba ya kawo ba sai ya fita ta yace ai ya ga mishi shi yana son kare ne kyamutacce raman ne sosai wanda kuma ana za a iya kirga kasu sosai ai yalla bai ai wannan karen idan ya zauna tare da kai wallahi tallahi ina gaya maka ba shi wata daya zai koma yadda kake so zai kai ne wannan kankin ya za ka da dogari wannan ya za ka da dogari mai
ko ai ba kuma bane hannun ka ne sai dai mai
sai ya bushe menene dogari ke duki wai in kai ne ya zaka da dogarin nan
to shike da zan bada ra'ayi na amma zan saurari abinda masu saurari za su faɗa kafin fito da nawa ra'ayin
Alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
malaika na kokende malaika na kokende malaika na mimi fanyeye itwa na wenzio Nashindwala malisina we,